Kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi wannan jawabin a gaban majalisar ne inda yake cewa
I will not sign off on a 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those who have suffered violence and brutality at the hands of the police in Nigeria in the last decade.
Bajabiya Mila ya ce shi ba zai sa hannu a kasafin kudin shekara 2021 ba sai kasafin kudin ya kunshi kudin diya na waɗanda suka rasa rayukansu da ake zargin jami'an tsaro na sa suka yi wa jama'a a sanadiyar zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar. Bajabiya Mila ya ƙara da cewa
I will not sign off on a budget that does not meet the reasonable demands of the ASUU to which government has already acceded.
Anan Bajabiya Mila ne yake cewa ba zai amince da kasafin kudin ba sai shugaba Buhari ya tabbatar cewa an sa kudaden malaman jami'o'i da suka kwashi watanni da dama suna yajin aiki. Wannan furuci na kakakin majalisar wakilan kasar ya taso ne jim kadan bayan da shi da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan suka gaya wa shugaba Buhari cewa lallai akwai bukatar yayi wa jama'an Najeriya jawabi na musamman na lalama da kuma ake sa ran zai kawo ƙarshen zanga-zangar lumana da fito na fito da kuma ƙone-ƙonen da ya haifar da hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a da kuma gwamnatin kanta. Dan majalisar wakilai Sada Solijibiya ya shaida mini cewa bayan waɗannan jawabai na kakakin majalisar wakilan sai aka kafa kwamiti wanda zai yi aiki hannu da shugaban ƙasa.
Na roƙi majalisa ta ba da dama a yi kwamiti wanda mataimakin kakakin majalisa zai shugabanta da shi da shugaban mai rinjaye da kuma shugaban marasa rinjaye na majalisa da kuma mutane guda uku a kwamiti na tsaro, kwamiti na army, kwamiti na police, kwamiti na tsaron ƙasa da kwamiti na kula da shiga da hice su zauna su diba shin menene ya faru, menene kuma yake faruwa, kuma menene ake tunanin ma zai iya faruwa. Za a nemo su shugabannin yaran nan da sauran mutanen da suke ruwa da tsaki akan al'amura na tsaro da kuma al'amura na kula da harkokin yau da kullun na ƙasa a zauna a diba wani abin da gaugawa domin a samu mafita kafin abin ya dauki wani salo duk da ya riga da dauka.
Abin da zai fi daukan hankali shine sanya sharadin batun biyan malaman jami'a da bai shafi dalilan zanga-zangar ENSAS ba amma ya shafi rayuwar dubban ɗaliban jami'a da ke zaune a gida tsawon lokaci gabanin bullowar annobar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.